Fresha mia man.
Hey.
Yes, I.
Adu ganja.
Samba.
Thank you, you jump there for ya ya ma.
Ya ya ya.
Uga.
Ya ya.
Bani dachi sandana ne mi shazima.
Kinga kipita bounce kan ninki ba binda dan ta miki sai Allah wadanki kin sani shara kin sani wanki kin kwashe duka bunda na tara a banki kin mata sada nake miki dinki a lokacin da ni ne ji da shanki sai yau za ki gwada mu bulanki bayan kin jan kurini a aiki ashe da wannan bana kici zaki tsuguna gabana kin mata sada kin zaki ubana ba binda san miki tashi
ka ba mata kin gama eh kin duma Bani dati sandana ne min shazima Kingama Eh kinduma Kimbani dati sandana ne min shazima Ibaya Juya baya Ibaya Juya baya
kina zami wa ana wani binki kina gudu bayan kuma kin riga kin san wanda yake tudu washi barin tudu ya kinki abokina kin yi wa kanki kuma kin toma inda har ta zagayo yace kasa yau shine sama sai ki tashi ki bar gurin rabo yau ya raba gardama
haba
in halinki ne kin san wani to nan gaba ka kuma
mata kin gama eh kin duma kin bani dati sandana ne min shazima Kingama, eh kinduma, kimbani dati sandana ne min shazima, ibaya, juya baya, ibaya, juya baya, kimai dani like ATM. Jump my money where you want. Keep my Danny like internet. They browse me where you want. Yanzine itawaye. Ikama je awaye.
Awaye.
Mata kingama. Hey kinduma. Kimbani dati sandana ne min shazima. Kingama. Eh kinduma kimbani dati sandana ne min shazima ibaya juya baya ibaya juya baya